بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. غسل تجب إزالة النجاسة عن ثوب المصلي وبدنه ومكانه.
نعم. شيخ يأتي فصل ربوا بين ما مضى وما يأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى أتكن بياني دنجن دا وجبتين كور دا نجسة idan ya zamanto bawon Allah musulmi wanda yake nufin zai yi sallah akwai najasa wanda tara ta yi da jikinsa ko tara ta yi da jikin tufafinsa ko tara ta yi a saman shimfidar da zai yi ibada a kanta to nan wajibi ne akan shi ya kawar da ita kafin ya yi wannan sallah din. Shehu ya ce tajibu izalatun najasati, izalatun najasati kawar da najasa, kawar da ita, gusar da ita, yana zamantowa wajibi an thawbil musalli daga tufafin musulmi wanda yake nufin yin sallah, ma'ana an thawbil muslimi alladhi yuridu salata, daga jikin tufafin musulmi wanda yake nufin zai yi sallah. Amma in ya zamanto musulmi baya nufin zai yi sallah, wannan mustahabi ne ya kawar da najasa daga cikin tufafin shi. Ba a so bawan Allah musulmi ya dinga yawo yana sanye da tufafi wanda yake da najasa a jikinsa. Amma idan zai yi sallah, wannan wajibi ne akan ya kawar da wannan najasa din kafin ya yi sallah da wannan tufafi din. Kamar yanda wato jumhurin malaman malikiya suka tafa kai. Wa makanihi wa badanihi go wa badanihi hakanan kuma wata jibu izalatun najasati an badanil musalli, kawar da najasa tana zamantowa wajibi akan bawan Allah musulmi wanda yake nufin yayi sallah da kan jikin shi. Wajibi ne kawar da najasa wanda ta zubo a jikin shi. Idan ya zamanto musulmi akwai najasa a jikin shi ba a jikin tufafinsa ba, to wannan in a zaman lafiya ne baya nufin zai yi sallah ba lokacin sallah bane, to mustahabi ne ya kawar da ita, barin ta a jikinsa wannan makaruhi ne, saboda bai dace ba bawan Allah musulmi wanda a kowane lokaci yana cuɗanya da bayin Allah na gari, yana gaisawa da su, yana zama da bayin Allah na gari, wani lokacin zai zauna a cikin masallaci saboda tukuri, wani lokacin zai zauna a wajen masallaci saboda karanta hadisi na ma'aiki ko karanta maganganu na malamai, to ana so bawa ya kasance ala ahsani hay'atin, akan mafi kyawun siffa, ya zamanto zahiri ne mustaqbilul qibla da sauransu. To amma ya zauna da najasa a jikin shi ko da najasa a jikin tufafin shi, wannan makruhi ne. To idan zai yi sallah, wajibi ne ya kawar da wannan najasa wanda take jikinsa, wajibi ne akan shi. Sannan kuma wajibi ne kawar da najasa wanda take jikin tufafinsa. Sannan kuma wa makanihi wa tajibu izalatun najasati an makanil musalli, shine yace wa makanihi, da kuma gurin da mai sallah zai hauye sallah akan shi, gurin da mutum zai hauye ibada akan shi tafi ce tabarma ce, to daidai gurin da zai setin gurin da zai ibadar akan shi, wannan wajibi ne kawar da najasar da take kan wannan tufafi din. Na'am.
Wa huwa ma tubasuhu a'dahu idha kana zakiran laha qadiran ala izalatiha bil ma'il mutlaq fa law azalaha bi ghayrihi wa salla lam tasihha as-salatu.
Na'am. Malam yace wa huwa ma tumasuhu a'dahu, to makanu as-salati liman yuridu as-salata, wanda yake wajibi ne akan shi ya kawar da najasa daga wannan gurin, yace wa huwa ma tumasuhu a'dahu, shine dukkan gurin da gababuwan shi za su iya dafa shi a lokacin da yake cikin sujada ko a lokacin da yake tsaye ko a lokacin da yake zaune tsakankanin sujadu guda biyu, wannan wajibi ne akan shi ya kawar da najasa daga wannan gurin. Wurin da idan yayi sujada zai dora goshinsa a kai, da inda zai ajiye hannayensa, da inda zai zubar da gwiwoyinsa a kai, wannan wajibi ne ya zamanto tsarkakacce ne. Sannan kuma haka nan idan ya dago zai zauna baina sajdatayni, wurin da zai zauna din ya zama to sarkakecce ne, wannan shi ma wajibi ne. Haka nan lokacin da yake tsaye inda kafafuwan shi za su tsaya, wannan shi ma wajibi ne, zaman to sarkakecce ne wannan gurin. Shine yace huwa ma tu masuhu a'dahu, wato makanul musalli shine gurin da gababuwan shi za su dinga tabawa a lokacin da yake cikin sallah. Saboda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda yake cikin hadisi na Abdullahi dan Abbas, Allah ta'ala ya kare yadda da shi da mahaifinsa, manzo Allah ya ce umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumi ala al-jabhati wa ashara biyadihi ila anfihi wal rukubataini wal qadamaini wal rukubataini wa atrafil qadamaini ala al-jabhati wa ashara biyadihi ila anfihi. Sai ya ce mi na wa atrafil qadamaini wal rukubataini da kuma na karshen wal yadain, yawwa tafuffuka na hannaye guda biyu, inda zai dora su da gurin da zai aje goshinsa a kai, da inda zai dora tsinin hancinsa, da kuma gurin da zai aje kafafuwan shi nan, da kuma inda tsinin kafafuwan shi za su kai, za su taba wannan duka wajibi ne, ya zama to sarkakecce. Mun gane da kyau. Idza kana zakirallaha, shehu yace idan ya zamanto, idza kana zakirallaha, idan ya zamanto yana tuna da cewa akwai najasa a jikin tufafin nashi, ko ya zamanto yana da cikakkiyar masaniya cewa akwai najasa a gurin da zai yi sallah a kai, ko yana da cikakkiyar masaniya akan cewa lalle akwai najasa a jikin shi, ana idan ya zamanto yana tuna da wannan najasa din, to wajibi ne akan shi ya kawar da ita. Amma in ya zamanto baya tuna da wannan najasa din, zai shiga sallah, kafin ya shiga sallah ya san akwai najasa a jikin shi, to amma kuma sai shedan ya mantar da shi cewa akwai najasa a jikin shi, sai ya shiga cikin sallah din. Sai bayan ya shiga cikin sallah, ya gama sallah, sai ya tuna ashe wannan riga din da ya ibada da ita riga ce wanda da najasa a jikinta. Mun gane da kyau. To yanzu wannan sallar shi bata bace ba, yawwa, saboda fi hini salati lam yakun mutadhakkiran biha, a lokacin da yake cikin sallah din baya tuna da wannan najasa. Qadirun ala izalatiha, sannan kuma sharadi na biyu ya zamanto yana da kwai iko akan kawar da wannan najasa din, bil ma'il mutlaq, da ruwa wanda yake sakekke. Idan aka ce al ma'ul mutlaq, shine al ma'ul ladhi yasduqu alayhi summa'in bila qaidin, shine ruwan da suna na ruwa yake iya gaskata akan shi ba tare da an dabaibaye shi da komai ba. To shine sai an samu wannan sharuɗin guda biyu. Amma yanzu gashi mutun lokacin sallah yayi, ya san cewa tufafin da yake jikin sa najasa gare shi, amma kuma sai ya zama kaura dawon bai babu ruwa, ya nemi ruwan da zai alwala, alwala ma sai ta mama yayi, sannan kuma ba shi da wani tufafi, iya wannan kin da yake jikin shi, iya tufafin da ya mallaka a duniya, kaga yana tunani da cewa yana da najasa. Amma kuma huwa laysa qadiran ala izalati najasati, ba da iko akan ya kawar da wannan najasa din. To fa fi hada alwaqt ma annahu mutadhakkirun bin najasa illa annahu laysa qadiran ala izalatiha fa yajuzu lahu an yusalliya bin najasa. Da wannan lokacin ya halitta a gare shi ya sallar yana sanye da najasa din. Mun gane da kyau. Saboda sai an samu sharuɗan nan guda biyu, sannan take zamantuwa wajibi, an ya kuna zakiran laha, thumma kadhalika an yakuna qadiran ala izalatiha. Fa idza fujida shartun min hadaini shartaini fa izalatuha la tajibu alayhi. Na'am. Malam yace falaw azalaha min ghayrihi, da a ce zai kawar da wannan najasa din da ruwa wanda yake ba mutlaki ba, da zai kawar da wannan najasa din da ruwan da ya zamanto ba mutahhir bane li ghayrihi, ya kawar da ita bi ma'in zahirin, da ruwa wanda yake tsarkakecce amma ghairi mutahhir li ghairihi, wa salla, kuma yayi sallah yana dauke da wannan tufafi din da ya wanke najasar da take jikin shi da ruwa wanda yake ba tsarkakecce ba, mai tsarkakewa wani sa ba, lam tasihha salatu, sallar bata inganta ba. misali yanzu da a ce da najasar ta same shi kawai da yazo shi bulbul sai ga wani ruwa an jika lemu a ciki yace su bayan banza bane ana azumin ne suka zo suka jika ruwan lemu bari tunda tufafin nan yana da najasa burin tsoma shi in wanke shi da shi to idan ya tsoma ya wanke shi da shi kuma da ya wanke ya bushe ya tafi ya salla da shi to wannan sallar bata inganta ba saboda ruwan nan ba mutashir bane li khairihi kamar yanda a baya mun yi bayani akan cewa alma'u yanqasum ila salasati aqsamin wato akwai dahur akwai dahir akwai najis to ad-dahur shine ake ce da shi alma'ul mutlaq ruwa wanda yake sakekke to amma ad-dahir shine alma'ul ladhi kana dahiran fi nafsihi wa amma kuma ghayru mutashirin li ghayrihi to in ya wanke shi da irin wannan ruwan ko ya je sayo oriba zai guda yazo ya sauye ta a cikin wani dan bokaci ya wanke wannan tufafin da ita to tufafin bai fita ba najasa ba a wanke ta da ruwan da ya zaman to ba mutashir bane li ghayrihi wannan shine sananne a mazhabar al-Imam Malik ba a fitar da najasa face sai da ruwa wanda yake mubulage face sai da ruwa wanda yake tsarkakeke mai tsarkakewa wurin sa to fahimin babu aula kuma idza asalaha bil ma'in najis idan ya zaman to ya tsarkake ya wanke tufafi da ruwa wanda yake tsarkakeke ne a karan kanshi amma ba mai tsarkakewa wurin sa bane idan ya salla an ce sallar shi bata yi ba to fahimin babu aula idan ya wanke ta da ruwa wanda yake mai najasa idan wanke ta da ruwa mai najasa kaga min babu aula a ce sallar shi bata inganta ba na'am
wa idza saqata 'ala al-musalli wa huwa fi salati najasatun batalat salatuhu
wa idza saqata najasatun idan najasa ta fado 'ala al-musalli akan mai sallah wa huwa fi salati al-ahali yana cikin sallah din batalat salatuhu sallar shi ta baci yana zaman towa wajibi akan shi ya sace wannan sallah yana cikin sallah wani ya watso kashi kawai sai ya zubo mishi kashi na dan adam najasa ne ko to da ya zubo mishi a jikin shi ne ya zubo mishi a kan shi ne ya zubo mishi a jikin tufafin shi ne ya zubo mishi to sallar shi ta baci amma inda akan shimfidar da yake sallah ne aka watso kashi shikenan kawai sai dan gyara lokacin da aka zubo in dai ba akan gurin bane da yake aka zubo ta watso a jikin shi shikenan sai ya matsa ya bar wannan cingurin da aka zuba najasa din sai ya salla a jefe daya kamar yanda zamu tarra a gaba insha Allah amma in dai akan jikin sa ne ko a jikin tufafin shi to in salla ta baci shikenan kuma sai ya zaman to ya je shi ya wanke wannan najasa din sai ya dawo kuma ya sake yin wata salla na'am
wa kaza idza zakara wa huwa fi salati annabi thawbihi aw badanihi aw makanihi najasatun
to shikenan wa kaza idza zakara wa huwa fi salati annabi thawbihi aw badanihi aw makanihi najasatan ba mu da wata wannan wata nusakha sai wannan kade ku to saboda anna tansibul muftada wa tarfa'ul khabar wannan shine abin da yake sananne a cikin hukunce na anna inna anna li inna anna laita lakinna la'al ka anna aksu malika da min amal kamar yadda dan malik ya faɗa to kuma akwai abubuwan da ake gabatar da su kafin sunan inna ake gabatar da khabarin ta kafin ta wala tuqaddim khabar al-hurufi illa ma al-majruri wadh-dhurufi kamar yadda Imam al-Hariri ya faɗa cikin littafin mulha wato akwai wuraren da ake taqdimu khabari inna ala ismiha mun gane da kyau to daga ciki shine idan ya zama to khabar na inna ya zama to majrur ne ko ya zama to zarafi ne kamar inna fi zalika za a ce me la aya tan ko la ayatu la aya la ayata liman khafa adhab al-akhirah to shikenan nan shi ma anna bi thawbihi bithawbihi dinnan bawun dinnan harfi ne na jarra sannan kuma thawbihi majrurun bil ba'i ho don sai zama to shine khabaru anna muqaddamun ala ismiha muakhkhar to ismu anna anan shine ne najasa yawwa mun gane da kyau. To ina ga yawanci wannan dai haka ya kamata a ce mun fassara shi. Wa kaza shehu yace hakanin hukuncin yake. Idza zakara, idan mai sallah ya tana wahu fi salati alhali yana cikin sallah, ya tana cewa anna najasatan, haqiqa akwai najasa, bi thawbihi, a jikin tufafin shi, au badanihi, ko a jikinsa, au makanihi, ko kuma akan gurin da yake ibadar akai shi. To yanzu shi ma a wannan lokacin sai ya yanke wannan sallah din ya tafi. Idan a jikin tufafin shi ne ya je ya fidda wannan tufafin ya saka wani, idan a jikinsa ne najasar ya wanke wannan gurin, idan akan tufafin dai akan shimfidar da yake sallah ne akai ya canza wata shimfida din. To haka za a yi, mun gane da kyau. Sai ya zama to yanzu kenan me anna najasatan, haka ya kamata mu fassara. Sai ya zama to najasatan shine ismu anna muakhar ala khabariha almuqaddam li anna alkhabara sara jara wa majruran wa ma'lumun fi an-nahwi anna alkhabara idha kana jara wa majruran yajuzu an yuqaddama ala al ism. Yawwala na'am.
Wa idha kana almakanu najisan wa ja'ala alayhi satiran zahiran katiban bi mutallafatin ay thaqilan jazat as-salatu alayhi mutlaqan fa 'alayhi al-maridi wa sahihi 'ala ma rajjahahu al-Yunus.
Na'am. Malam yace wa idha kana almakanu najisan, idan ya zaman to gurin da mutum ya ibada zai hawo ya sallah akan shi ya zaman to mai najasa ne, ka zo ka zaka yi sallah aka ce to wannan tabarmar da yaro yayi fitsari akan ta, kace daidai ina ne fitsari, aka ce ba a sani ba amma dai yayi fitsari akai. Waja'ala alaihi satiran, shikenan da aka ce mai yayi fitsari ya taba bai ji ba lema ta bushi. Waja'ala alaihi satiran, sai ya shimfida wata shimfida akan wannan shimfidar mai najasa, kuma wanda ta sitirce wannan shimfidar mai najasa, shikenan kawai sai ya zo shi dama da tafin shi a hannu da aka ce wannan tabarmar da najasa akai, shikenan yace daidai ina ne, aka ce a bun mu sani ba, kawai sai ya shimfida tafi daidai inda zai yi sallah din. Mun gane da kyau, wanda ba inda zai taba a jikin wannan tufafin wannan shimfida mai najasa din, inda ya shimfida tafi dinsa zai iya yin sujada da sauransu duka akai. Bahiran, sannan kuma wannan satir din wanda ya shimfida wannan tafi din wanda ya zo da shi ya shimfida shi akan wannan shimfida mai najasa, tsarkakekke ne, shi ma ba mai najasa bane, sai ya zama to kuma zulmatu zulmatun ba'dha fawqa ba'd, amma ya zama to bahir ne kasifan, sannan kuma ya zama to ba wai shata shata bane, mai kaburi ne irin ba yanda za a ga kasa, bi musallasatin da mai diya uku a sama, kasifan ba kasifan ba ko kasifan ba, ba sinun ba ba sadun ba, cha'un kenan shine bi musallasatin da mai diya uku a sama, shine ay thaqinan, ya sanya tufafi wanda yake mai kaburi tsalkakekke a saman wannan shimfida wanda take mai najasa, to jazatis salatu alaihi mutlaqan, wato yin sallah a saman wannan tufafi ya halitta mutlaqan sake ba kaidi. Wato abinda yake nufi da sake ba kaidi anan shine yace a ani abinda nake nufi lil maridi was sahihi, jazatis salatu alaihi lil maridi was sahihi, yin sallah akan shi ya halitta ga mutumin da yake mara lafiya ne, ya halitta mutumin da ba shi da lafiya yana kwance, shikenan shimfidar da yake kai din ya dan mata bauli da sauransu, to babu laifi lokacin da zai yi sallah a yi mai shimfida a saman wannan shimfidar tashi a dora shi akai ya yi sallar shi akai. Haka nan mara lafiya wanda aka ce mai wannan shimfida din tana da najasa, to babu laifi kawai ya shimfida wata tafi wani tafi wanda yake tsarkakekke akai ibada akai, ya halitta. Alama rajjaha ibn Yunus akan yanda wato ibn Yunus ya rinjayar da shi, wato wannan shine wato magana wanda take salaniya muttafaq alaiha a malikiya. Malikiya ba wai dan Yunus bane kadai ya tarjihinsa, wato aljawazu lahu muttafaqun alaihi, wato halacci ga wanda yake mara lafiya wannan abu ne wanda yake salaniya a malikiya, kowa da kowa ya tafi akan halaccin yin sallah akan tufafi wanda yake mai najasa idan an shimfida tufafi wanda yake tsarkakekke akan shi. wannan shine abin da yake sananne a mazhabar al-Imam Malik. To amma dan Yunus Allah ta'ala ya ji kansa da rama yace kai hada mun jiji da jarkanwa sai har ma mai lafiyar babu laifi zai iya yi, saboda yanzu iya abin da zai taba din shine wannan tufafi mai najasa, wannan shimfida mai najasa ita ce gababuwan shi zasu taba ko. To kuma a farkon babu mu yi magana akan cewa wa huwa ma to ma suhu a adahu, to indai inda gababuwan shi zasu taba din zasu shafa tsarkakacce ne, to ba wani zance la atibara bima fi fitahat, wa za a yi lissafi ba da abin da yake kasa, ko mai lafiya shi ma ya halitta ya haka nan. Na'am, mu je wannan fasalin shi ma makudin shi ne.
Masalun yu'fa an yasir ad-dami mutlaqan a'ani sawa'un kana dam hayrin aw nifasin aw maytatin ra'ahu fi as-salati aw kharijaha min jasadihi aw ghayrihi wa yasir al-qayhi as-sadidi wa yasiru ma bayna ad-dirhami.
To shi ke yasir al-qayhi was-sadidi. Faslun rabewa baina ma mabba wa ma yati insha Allah subhanahu wa ta'ala. Shehu yace yufa an yi rangwame an yi sirid dami dangane da jini wanda yake dan kadan, wanda mai sallah ya ganshi a jikin shi ko a jikin tufafin shi ko a saman shinhudar da zai yi ibada akai, mutlaqan sake ba kaidi an yi rangwame a gare shi. Ani shehu yace abinda nake nufi sawa'un diddaye ne kana dama haidin, wato kana damu al-yasir, wato wannan jini dan kadan wanda mai sallah ya ganshi ya kasance jini ne na al'ada, majice ce tana cikin sallah sai ta ga wani dan jini dan kadan a jikin tufafinta wanda ya taba jikin tufafinta lokacin da al'ada ta zo mata, to inda jinin dan kadan ne wannan shari'a ta musulunci ta yi rangwame game da shi babu laifi. Au nifasin ko kuma jini ne wanda yake na biki, au maitatin ko kuma jini ne wanda yake na mushi, to waɗannan dukkaninsu inda jini ne mai sunan jini an yi rangwame ga mai sallah inda ɗan kaɗan ne. Sannan kuma ra'ahu fi salati au kharijaha, wato wannan mai sallah ya ga wannan jini din fi salati yana cikin sallah aw kharijaha ko kuma a wajen sallah ne ya ganshi, aw kharijaha ya kamata ya ce ra'ahu fi salati aw fi kharijaha, to amma da yace ra'ahu fi salati ko kuma ra'ahu kharijaha sai da mutum maf'ulun bihi ne kenan, ra'ahu kharijas salati saboda ra'a ya ta'adda ila kam mafa'il. Na'am. Ra'ayatu adda ila maf'ulain. Ra'aytu. Na'am. Ra'a irin su alima, irin su za'ama, irin su hasiba, irin su ittakhadha. Akwai kuma da suke zaman towa maf'ul biyu guda ku ila salasatin ra'a wa alima idza sara ara wa a'lama. Kamar da dan Malik ya faɗa ra'a ya ta'adda ila maf'ulin, amma idan ka sa mai alif shi koma ara da sara ara alima ya ta'adda ila maf'ulin idan ya zama to a'lam, an gane ku yawwara akwai alladhi ya ta'adda ila salatati mafa'il walladhi ya ta'adda ila maf'ulin walladhi ya ta'adda ila maf'ulin bihi wahid, za mu ganshi insha Allah ta'ala a cikin littattafai na nahwu. Shine yace ra'ahu al-musalli, kaga yanzu anan idan muka dora kharijaha sai ya zama to maf'ulun bihi ne da biyu, sai ya zama to ra'a al-musalli ad-dama maf'ulin na farko kenan, kharijaha al-maf'ulu tsani kenan, kharija as-salati kenan, kuma hadin nan damirun ya'udu ila as-salati yawwara ra'ahu fi as-salati aw kharijaha, ya ga wannan jinin a cikin sallah ne ko kuma a wajen sallah ya ganshi, min jasadihi aw ghayrihi, to wannan jinin ya fito ne daga jikinsa ko kuma daga wannan jikinsa ya fito, wato ya ga wannan jinin a jikinsa ne ya ganshi ko a jikin tufafin shi ko a saman shinfidar da zai yi ibada, sannan kuma wannan jinin daga jikin shi ne ya fito ko ku a'a daga jikin wani abu ne ya fito, Na'am. Wa yasir al-qayh, sannan kuma haka nan wa yu'fa an yasir al-qayh. An yi rangwame dangane da dan kadankin mugunya inda mai sallah ya ganshi a jikin tufafin shi ko a jikin shi ko a saman shinfidar da zai ibada akai, to an yi rangwame akai. Wasadid da kuma silkawamin jini da mugunya, ina ga yawa ya karanta gurin min wara'ihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid. Awwa ni na karanta alif lam ra ma alaji kenan ya karanta galatul rusuluhum wa fi llahi shak. Yawwa shine as-sadid was-sadid, wannan gurin wawun ne aka ya zamanto wajen taba'a din, ina ga wajen mataba'a ne. Wasadidi da kuma silkawamin jini da mugunya, shi ma wannan an yi rangwame a kan shi, shi ne inda ya zamanto in mutum yana da kwai tsohon rauni, tsohon rauni wanda ya zuba ruwa da ya matse sai ya ga shi ba jini ba, shi ba mugunya ba, a hada suke an yi melan shi, to wannan shi ma dai an yi rangwame a kan shi babu laifi. Na'am. Wal yasiru, to abinda ake nufi da al yasir a wannan babi na rangwame game da yin ibada da najasa a mutum yana dauke da najasa yar kadan, shine ma duna dirhami, wato wanda bai kai ba dirhami girma, wanda bai kai tanga a girma ba. Wal muradu bid
dirhami al-baghali ay ad-da'iratu allati takunu bi babil zira'i min al-baghali.
Wal muradu bid dirhami, to abinda ake nufi da tanga anan ba wai ana nufin tanga ta dinari ba, ko tanga ta azruha, ko tanga ta wani abu ba, ana nufin al-baghali ad-dirhamul baghali, wato tanga wanda take ta alfadari, tanga ta jikin alfadari. Ay ad-da'iratu allati takunu bi batini dhira'i, ai wannan kewayo wanda yake shigen tanga, allati takunu bi batini dhira'i, wanda take cikin kafa ta gaba min al-baghali ta alfadari. Za mu ga cewa da alfadari da doki suna da kowa wannan tanga din, hajja ki ma ina ga yana da wannan tanga ko yawa, to wannan in dai har girman jinin yawan sa bai kai girman wannan tanga ba, an yi rangwame akan shi, amma in ya zaman to yawan shi ya fice wannan, to ya fita daga al-yasir ya koma al-kasir. Na'am.
Wa ana asiri dummari idza lam yunka ai lam yu'sar.
Wa an athari dummal, haka nan kuma an yi rangwame dangane da gurbin maruru, idza lam yunka, idan dai ba a matse shi ba, idan dai ba a matso shi bane akai, ai lam yu'sar, ba a matso shi ba, wato idan ya zama to mutum yana da kwai maruru a jikinsa, shikenan ana nan maruru din nan ya zuba ruwa ba shi ya matse shi ba, to amma yana dan lema da sauransu, to nan shi ma an yi rangwame akan wannan najasa din ta wannan maruru, abinda zai fitar, saboda abinda za a fidda daga jikin maruru imma mugunya imma silkawamin jini da mugunya, to wannan shi ma an yi rangwame akai. Matukar dai shi mai marurun ba shi bane ya matso shi, a'a kawai cika ce yayi da ruwa, saboda cika shi har yake dan lema lema, to wannan shi ma babu laifi, an yi rangwame akai. Na'am.
Wa inda mil baraghithi wa bi wa bi al madari wa in kanat al azratu fihi illa an takuna al najasatu ghalibatan aw yakuna laha aynun qa'imatun.
Wa inda mil baraghith, sannan kuma haka nan an yi rangwame dangane da jini na kudin cizo, inda mutum ya ganshi a jikin tufafin shi ko mun yawan sa, wannan an yi rangwame akai, illa an yatafahasha kamar yanda mai risala ya fada, sai dai in ya zama to wannan jini na kudin cizo yayi tawar watsuwa a jikin tufafi na mutum, yayi muni da yawa, ta yanda irin musarin guda idan yayi ta muni, yayi ta yawa a jikin tufafin mai sallah, za ka ga cewa shi ma yayi muni, ta yanda ba zai iya mahutowa da shi daga cikin gida ba, to amma dai ba najasa bane, amma saboda kazanci ne mutum ya bar wannan jinin a jikin tufafin shi ya dinga yawo da shi, sai amma a ce mai kazani, to wannan sai a wanke shi. Wadinil matar, haka nan kuma an yi rangwame game da abin da ya shafi laka ta ruwan sama, wanda ya zama to ta dan garwayu da najasa, to ya an yi rangwame akan ta, shikenan idan mutum yana tafiya laka ta watsu mishi ya zo shi zai huce ta guri wanda yake irin kasa ce bakal kasa yau zai huce ta guri wanda yake mai hoko to sai da manto ya danyi tabshi gurin idan ya danna da takalmi sai ta dan watsu mishi a bayan rigar sauransu to kuma zai iya yiwa yaro ya taba yin bawuli a gurin ko ma wani kashi da sauransu to wannan an yi rangwame game da wannan laka din dan ta watsu wa mutum yace wannan wa in kanatil aziratu fihi koda an taba yin kashi koda akwai kashi a wannan gurin da laka ta watsu maka an yi rangwame akai matukar dai ba ka gana jasal ba a fili karara a jikinka ita dai laka ka gani to wannan mafuna anha an yi rangwame akan ta illa an takuna najasatu ghalibatan kace sai dai in najasar ta zamanto ita ce mafi yawa akan laka din ita ta fi yawa akan laka din yanzu najasa din kashi 60 cikin 100 najasar ita ta fi karfi akan wannan laka din ko kashi 70 cikin 100 to yanzu a wannan lokacin sai ya zamanto al-hukmu lil akthar la lil aqal yanzu hukunci za a yi shi ne ga mafi yawa ga mafi ba ga mafi karanci ba saboda ash-shadhu la yuqasu alayhi da mafi yawa ake yin kiyasi ba da mafi kadan ba yawwara aw yakuna laha aynun qa'imatun ko kuma in ya zabanto gurin na laka din lakar ta fi yawa kashi 90 cikin 100 duka laka ce amma lokacin da ka danna gurin da ta watsu maka sai kaga aini wanda yake matabbaci ga ita najasa din kana takawa kawai da ta watsu maka da kale ka sai kashi ne zalla ba wai ma wai laka bace kashi ne a fili karara yanzu a wannan lokacin kana da yakinin cewa wannan ba laka bace kashi ne to in sai ya zamanto ya koma najasa saboda kaga ainin ta wanda yake matabbaci ba wai labari ba aka baka kai ga nau ne ba je ba yawwala sai mu kwana nan ku wa bi hadzal qadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.